الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين ونروكم الله سبحانه وتعالى يا كرب أمانونا سلم دمك ينزو سنيا من إتاك في ميزان شاوة أيكم من الخير سافر ونا الهميز دمك شجاء يو الله أبنجي أشهد مددكا الخير بيك تكيني ya kare mu daga dukkan sharrin da yake shi Allahumma amin da dan Allah zamu tashi a tafi na 209 a karkashin wato tsarkake wajen sallah mahallin da za a yi sallah gurbin da za a yi sallah ana fatawai ne akan tsarkin wajen da hukunce-hukuncen wajen zamu tashi a fatawa ta karshe can kasabin na safi wannan mai fatawar mace ce ake fatawa a game da ita ko kuma ita ce ta yi fatawan take akramakallahu imra'atul mace ce fi gurfatin wahidatin hiya wa tifluha tana zama a daki guda daya da yaron ta jaririn ta yaro wa yahsulu min at-tifl min al-ghurfati mithlu al-bawl yaron yana yawan fitsari a wannan daki kuma ɗakin matsatse ne kwarai da gaske wa ghairihi alladhi yunajjisu ba'da al-ghurfa yana fitsari da waɗansu abubuwa dai da suke sa ɗakin dai ya najasantu ya zamanto ya akwai najasa wa hiya tusalli fi ba'dil min al-ghurfati wa ala hasiri ita kuma tana salla na darenta sallolinta a gefe can a wani bangare na ɗakin duk da yake matsatse ne kuma yaron yana yawan fitsari a ciki ɗakin yakan ɗauki warin fitsarin gaba ɗaya amma ita in ta tashi sallanta tana makalewa a gefe ɗaya can ta inda ba yaron bane ta inda ba wajen da yaron ke fitsari ba ta sa taburma ta shimfiɗa taburmanta hal yajuzu laha an tusalli fi hadhihi al-ghurfati hasa ma zakarat shin ya dace ta yi sallah a wannan ɗakin kamar yadda ta ambata أن بعضا من الغرفة ليس طاهرا ضد كون بانغاري نداكي متصيني amma ka can bangare inda yaron ke fitsari nan ne ke najasa nan kuma inda take dan makalewa babu najasa amma warin fitsarin yana gume dakin duka da yake karami ne أن بعضا من الغرفة ليس طاهرا لذيق المحل saboda kuncin dakin matsin da dakin ke da shi hal ya juzu amla ya dace ta rika sallolinta a ciki ko a'a wa idha qad hadatha minha wa sallat fil ghurfati idan kuma da sallolin da ta shayi a cikin daki allati zakarata sabiqan adatan al ghairu tahiratin min jihati at-tifl sin wannan bangaren da yaron ke fitsari duk da fitsarin baya kawowa inda take matsalewa ta yi sallah amma daki yana gumewa da ware shin wannan yana shafan sallanta gaba daya mal ilmi annaha tusalli ala hasiratin tahiratin duk da cewa tana shimfiɗa taburmanta mai tsafta mai tsarki ta yi sallah a kai ma za alaiha an taf'al akramakallahu me ya wajaba wannan macin ta yi me ya hau kanta afiduna ku an fanar da mu jazakumullahu khairal jaza Allah saka muku da mafificin sakayya wa nas'alullaha an yazidakum nuran karamaka Allah muna roƙon muku Allah ya ƙara muku haske wa ilman da ilimi wa an yuwaffiqana jami'an kuma Allah ya datar da mu gaba ɗayan mu da ku bima fihi alkhairu ga duk wani abin da yake alkhairi malamai suka ce yustaratu lis-salati at-tahara asali dai kowa ya sani sharadi ne da kowace sallah wato at-tahara ayita cikin tahara fil badani jikin mutum ya zama to tsarkatacce tsaftatacce wa tsaubi tufan da mutum ke sawa ya yi sallah da ita ita ma ta zama to tsaftatacciya tsarkatacciya wal makanu haka nan inda mutum zai tsaya ya yi sallah waɗannan wurare guda uku dole ne ga mai sallah jikin mai sallah tufafin mai sallah inda mai sallah zai yi sallah duka su zama to tsarkakakku wa tiflu idza bala fi makani idan yaro jariri yayi fitsari a waje wa wudi ala hadha al makani hasirun tahirun aka sanya taburma tsarkakakkiya tsaftatacciya a wannan wajen wa nahawihi da makamantansu wa salla alaihi akai salla akai fa salatu sahihatin salla ta inganta matukan ba wai ga fi tsarin ana ganin shi ruwa ruwa yanda in an sa taburman zai naso ya rika fitowa a dama an goge an share amma an sa taburma akai wannan babu komai tunda taburma tsaftatacciya ta danna wajen ta danne wajen babu wata matsala to wannan sune fatawan mu na yau sai wannan fatawar mu ta biyun kamar tana da tsawo ko amma ga ta kamar haka as-salatu fil amakin manhiyyi anha yin salla a wuraren da aka hana yin salla a wuraren da aka hana mai tambaya na ce alhamdulillahi wahdahu was-salatu was-salamu ala rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd faqad ittala'at al-lajnah ad-da'imah lil-buhuth al-ilmiyyah wal-ifta' ala al-istifta' wannan komiti na dindindin wanda yake bincike akan ilmuka na shari'a da bada fatawa ta karanta wata fatawa da aka gabatar li samahatir ra'is al-am ga mai alfarma shugabanar oli min mudirin ami shu'unin idariya bi wazarati tijara wanda yake shine shugaba gaba daya na ministry na kasuwanci ministry of commerce kenan almahalu min samahati wanda aka tura tambayar mai lamba kaza kaza a shekara ta kaza kaza 1400 kenan 1400 yau muna 1447 shekara 47 kenan wanasuhu ga abinda tambayar ta kunsa awaddu ihaqatakum ina sun kunsanar da fadilatakum alfarman ku ya ku malan ilman anna hadhihi alwizara ta wannan ministry ma'aikata din nan kadin tahat munzu bi'ati shuhurin min insha'i masjidin wato ta gama gina masallacin ta tun ɗan watannin baya da suka wuce binna mabnal wizarati fil riyad a'ani daga cikin gine-ginen wannan ma'aikatar a riyad a'ani wizarati tijara abinda nake nufi wato ma'aikatar kula da harkokin kasuwanci litamkinil muwazzafina min ada'i salati fihi domin wato bawa ma'aikata dama yin sallah a ciki an gina masallaci mai kyau a wannan ministry din wa yaqau hadha almasjidu fi ad-dur al-awwal min mabna al-wizara wato wannan masallacin an gina shi akwai gidan kasa underground wato a masallacin wanda da masallaci in an shiga amma za a gangara kasa aje ayi alwala da bayan gida koma da koma wata tawo a karkashin wannan masallacin underground din nan ginin da aka yi na kasa akwai makatibul muwazzafin akwai ofisoshin ma'aikata wa duri miyahin hammam da wajen zagayawa da wuraren wanka tasa mu'akhkharatil masjid a karkashin a kasa amma ta karshen masallacin wa qad dhakara ba'du muwazzifil wizara anna salata la tajuzu fi juz'il masjidil wasi'i fawqa sathi duril miyahi waɗansu sun yi ta tattauna cewa tunda masallacin akwai underground toilet da wuraren wanka a ƙasan shi idan aka yi kuma a fito sai a zo a yi sallah a sama wai hakan bai dace ba tunda akwai wuraren zagayawa a ƙasa kaman ana sallah ne a kansu haka kaman sallah ne ake a kansu bi hujjati wujudi nassin shar'iyyin hujjansu shine akwai nassi na shari'a ma'anahu adamu jawazi wanda nassin yana nuna cewa rashin halarcin yin sallah fi ardiyatil hammam daidai inda masallacin ke rufewa inda toilet din suke daidai wannan wajen bai dace a rika sallah ba a rika sallah ba ina fata an gane ko abinda suke fada kenan fa anna hunaka man yana anna hadha al-hukma yansahibu ala sathil hammam bi'tibarihi juz'an min bina'ihi waɗansu kuma suna ganin wannan hukuncin babu wata matsala tunda toilet din sama din akwai daki masallacin a saman shi yake can karkashin shi ne toilet din suke wa nazaran li ahammiyati hadha al-mawdu ganin muhimmancin wannan al'amarin faqad ra'ayna istifta'akum muka ga lalle yana da muhimmanci mu aika muku fatawa fi zalika game da haka ma ihatatikum ilman bi anna al-masafata bayna ardiyati al-hammami wa saqafihi thalathatu amtari duk da cewa tsakanin inda toilet din suke a can kasa da inda dakin aka yi shi ya kai mita 3 ya kai mita 3 wa anna samakata sabba al-harsaniya al-musallaha allati takunu saqfu hiya 15 cm wato kuma kaurin dakin da aka yi din da aka zuba irin wannan concrete din nan da rodi da aka gina aka zuzzuba kaurin shi ya kai cm 15 yali zalika balaqatun bi samakati 15 cm sannan kuma da aka zo aka yi wannan sannan an zo kuma aka dada yin siminti aka zo aka yi penti sai aka yi shimfiɗa kaurin simintin da pentin kuma ya kai cm 10 wa anna ardiyatal masjid al mafrushati bi kamilha bi basatatin samit sannan shimfiɗan masallacin an sa wato carpet masu kaurin gaske wato akwai tazara dai tsakanin inda ake sallah da can kasa inda toilet din suke arju ifadatana an hukmi shar'i muna son ku ba mu fatawa game da hukuncin shari'a a takaicin dai tambayan me hukuncin a gina masallaci can underground din kuma toilet ne wajen kama ruwa ya dace a yi sallah a sama duk da cewa karkashin can toilet ne shine tambaya kawai in simple form malamai suka ce idza kana alwaqi'u kama zakarta idan lallai yanda ka fada haka ne jaza an yusalli ala safi dawratil miyah almaskur ya halatta ay salla akan menene masallacin da can karkashin shi toilet ne tunda an yi dakin an yi komai an yi sintida babu wani abu ba wai direct bane akan toilet din ake cikin su akai salla din ya halatta ay salla wala haraja babu wani laifi insha Allah wala karahiyata babu wani hani da shari'a ta yi fi zalika لان الصفا لا يتبع الاصل في مثل هذا domin shi wannan shi dakin din inda aka yi ba wai akan toilet din bane ba nan toilet din suke ba toilet din suna can kasa a karkashin masallaci saboda haka babu wata matsala wa hadha huwa sahih min qawli alulama fi hadhihi almas'ala wannan ita ce fatawa mafi inganci a cikin maganganun malamai kama sarraha bidhalika abu muhammad ibn qudamah almaqdisi رضي الله رحمه الله في كتابه المغني كما يند ابن قدامه يي بياني دلا دلا اكل لتافين في وند اكي كرا المغني wannan ita ce fatawar kenan babu laifi ayi masallaci saboda karancin waje ayi toilet a can kasan a shiga a gangara ayi alwala a zaga domin su ai can kasa abun nan din ke gangarawa ba wai sama yake ba sannan idan har mutum zai shimfiɗa taburma mai kauri akan fitsarin da baya fitowa ko wata najasa ya shimfiɗa taburma yayin sallah kaga najasan tana manne da taburman amma da yake saman taburma inda ake sallah tsaftacce ne to ina kuma ga dakin da aka yi toilet din suna can kasa ai akwai tazara saboda haka babu wata matsala da izinin Allah subhanahu wataala wannan ita ce fatawar mu ta yau da fatan Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairin sa da rahamansa da arzikinsa ya kare mu daga dukkan shar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.